Babban taron shekara na ‘yan kabilar Kambari a Najeriya ya maida hankali ne akan sha'anin tsaro da kuma wayar da kai akan mahimmancin gudanar da babban zaben Najeriyar da ke tafe lafiya. Shugaban kungiyar kabilar ta Kambari a Najeriya, Farfesa Muhammad Yakubu Auna, ya ce ko baya ga wannan ma, ‘yan kabilar ta Kambari suna gudanar da taron shekarar ne domin bayyana wa juna mahimmancin haɗin kai a tsakanin al'umma.
Kungiya ce ta haɗin kan Kambari gabaki ɗaya na a samu yadda Kambari zai amfana ga abin da ake cewa Nigeria Project, saboda da yawa ana abubuwa ana barin Kambari, to dole Kambari ya tashi shi ma ya yi siyasa, shi ya zaɓa kuma a zaɓe shi.
Tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanal Aminu Isa Kwantagora, wanda shi ma ɗan kabilar Kambarin ne, da ya halarci wannan taro, ya yi tsokaci ne akan halin da Najeriya ke ciki akan sha'anin tsaro a daidai wannan lokaci.
Wannan dagulen ba mu san waye ke yin shi. Ni na san in ka tambayi ɗan adawa zai ce gwamnati, in ka tambayi gwamnati za ta ce ɗan adawa ne.
Amma wannan yana nuna sojojin Najeriya sun kasa kenan ko menene?
To, yanzu in ga dai ba zan ce sun kasa ba, sai dai abin ya masu yawa.
To me mafita?
Mafita shine a ƙara masu goyon baya, a sawo masu makamai.
Ga dai abin da wasu daga cikin mahalarta wannan taro ke cewa.
A sunana Bala Tajir Bawa. To hakika gaskiya an ci gaba, don kadi ba mutane mu na daji duk an fito, kuma muna zuwa muna faɗakar da su abin da ya shafi a zauna lafiya, a haɗa kai wuri guda, sannan banda haka nan mu tabbatar da cewa duk al'adunmu da muke da su na kwarai a cikin dubban basu ba, musamman ma abin da ya shafi noma da kiwo da sauransu.
To da sunana Hajji Arabi Abdullahi daga Salka.
Yeah, Allah mu babu ma hanya inda zamu je, mu je mu kai ƴan uwan mu in lalura ta tashi. Dan haka muna bukata gwamnati ta yi muna hanyoyi, asibitoci in ba za a iya kai muna su inda muke ba, to a gyara muna hanya.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta gamsu da irin rawar da ƴan kabilar Kambarin ke takawa wajen ɗorewar zaman lafiya a tsakanin al'umma, kamar yadda wakilin gwamnan jihar a wajen taron kwamishinan shari'a na jihar Niger barista Nasara Dan Malam ya bayyana.
Akwai abubuwa da dandama wani his excellency yana yin don a samu a improving rayuwar mutane.
Kimanin kabilar Kambarin 5,000 ne suka halarci wannan taro a wannan shekara da aka gudanar a ƙauyen Warari da ke yankin ƙaramar hukumar Rijau. Duk kuwa da matsalar rashin kyawun hanyar mota da yankin ke fama da shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Warari a Najeriya.